Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji cewar Gwamnan jihar Borno ya yi kira da a fito da sabon salon yaki da ƴan bindiga a arewa maso gabashin Najeriya bayan da aka kai masa hari a jiya.
Sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma. To saboda haka wannan ba abin yarda bane. Ba abin da za a ce eh gashi wannan kata yayi laifi ba. Ko ma barata ba zan ce yayi wani abu ba. Mutanen Borno su tashi su tsaya, mutanen arewa su tashi su tsaya. In aka ce ana jin tsoro fa wannan abin ba zai kare ba. Dole ne mu tashi mu tsaya mu gan cewa mutanen nan sun koma, sun fara noma. In ba haka ba wayannan mutanen na yara mu duk za su shiga.
A jamhuriyar Niger kuma yayin da agobe ne take sallar Idi masu siyar da raguna a kasuwanni na ci gaba da bayyana yadda kasuwar su ke ci a bana. To za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan hada-hadar sallah daga jihar Bauchi. Amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa a sassan nahiyar Afirka kuma karancin kayayyakin gwaje-gwaje na daƙile yunkurin da ma'aikatan lafiya ke yi a yaƙi da annobar a cewar IRC, wata kungiya ta ƙasa da ƙasa da ke gudanar da ayyukan jin ƙai. Kungiyar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a nahiyar ya ninka abin da aka gani a watan Yuli, inda cikin wata biyun da suka gabata adadin ya karu da kashi 500. A cewar kungiyar ta IRC mai zaman kanta, dukkan kasashen da take gudanar da ayyukanta a nahiyar ta Afirka, babu wacce ta gwada mutum 8,000 cikin kowane rukunin mutum miliyan 1, kuma adadin ya yi hannun riga da gwajin da ake yi a Burtaniya, inda akan samu damar gwada mutum sama da 200,000 cikin kowane rukunin mutum miliyan 1. Kungiyar ta kara da cewa bisa la'akari da waɗannan bayanai na karancin gwajin masu cutar, akwai yiwuwar asalin adadin mutanen da suka kamu da ita ya haura wanda rahotanni ke nunawa. Adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17, yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya doshi 670,000, kuma har ila yau Amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita, yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna dauke da cutar. A jela raba adadin waɗanda suka mutu a Amurka ya haura 150,000. Jihohi irin su California, Florida, Texas kan fitar da sabbin alƙaluma da suka ɗara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini. A jela raba kaɗai jihar California ta sanar da mutuwar mutum 197, kamar yadda alƙaluman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar, adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata. Ita kuwa jihar Florida ta rawaito mutuwar mutum 216, yayin da Texas ta sanar da mutuwar mutum 313. Majalisar Wakilan Amurka ta fara aiwatar da wani sabon tsari na tilasta saka takunkumin rufe baki da hanci bayan wani umarni da shugaban majalisar Nancy Pelosi ta bayar. Pelosi ta fuskanci matsin lamba inda aka rika neman da ta saka matakan kariya a ginin majalisar da yake dauke da manyan jami'an gwamnati. A dai jiya Laraba ta fitar da wannan umarni bayan da dan majalisa Louis Gohmert ya kamu da cutar ta COVID-19. Ko a 'yan kwanakin nan an ga Gohmert a ginin ba tare da ya sanya takunkumin rufe baki da hanci ba. A birnin Ho Chi Minh da ke kasar Vietnam, hukumomi sun ba da umarnin rufe gidajen shan barasa da na rawa. Sun kuma haramta tarukan jama'a da ya haura mutum 30. Wannan umarni ya fara aiki ne da sanyin safiyar yau Alhamis a wani mataki na daƙile yaduwar cutar coronavirus bayan da ta sake bulla a ƙasar a makon da ya gabata. Birnin ya kasance shine cibiyar kasuwancin ƙasar. A nan kuma aka samu sabbin mutum 2 da suka kamu da cutar da ke da nasaba da barkewarta da aka gani a yankin Danan. Mutanen 2 dai sun riga sun mika kansu a lokuta daban-daban kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatan lafiyar ƙasar ta fitar. A baya, ƙasar ta Vietnam ta zamanto abin kutance a tsakanin ƙasashen duniya, lura da yadda ta maza-maza ta daƙile yaduwar cutar a yankunanta. Gwamnan jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka Kate Brown ta ce, a yau Alhamis jami'an tsaro na gwamnatin tarayya za su fara ficewa daga birnin Portland bayan wata matsaya da suka cimma tsakaninsu da jami'an gwamnatin tarayya. Ita dai gwamnatin ta tarayya ta kare matakin da ta ɗauka na tura jami'an tsaronta. tana mai cewa ta yi hakan ne domin a maido da doka da oda da suka sabbace hukumomin jihar na zanga-zangar da takicinyewa lamarin da ta ce yana saka gine-ginen gwamnatin tarayya cikin hadari. A makon mai zuwa ake sa ran shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara zai bayyana matsayinsa kan sake tsayawa takarar shugaban kasar. Ana sa ran zai bayyana matsayin tasa ne a wani jawabi da aka shirya zai yi wa al'ummar Ivory Coast a ranar 6 ga watan Agusta. Jam'iyyar RHDP mai mulki a kasar ta Ivory Coast ta zabi Ouattara don ya sake neman mukamin shugaban kasa a karo na uku, amma kuma bai ce ufun ba kan wannan taida aka masa na neman yin tazarci. A farkon shekarar nan Ouattara mai shekara 76 ya bayyana shirinsa na miƙa mulki ga sabbin jini, amma ana ganin mai yiwuwa ya sake shawara ne bayan mutuwar Prime Ministansa Amadou Gon Coulibaly wanda shi ya so ya gaje shi. A farkon watan nan Prime Minister Coulibaly ya rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya. Mummunar guguwar nan da aka wa lakabi da Isaias ta ci gaba da curewa tare da dusar yankin Caribbean bayan da ta dunkule wuri guda a kusa da Puerto Rico a daren jiya Laraba. Ita dai wannan guguwa ita ce ta tara da aka rada wa suna cikin waɗanda aka gani a yankin tekun Atlantika, wacce har ila yau ta yi wa guguwar Irin da aka gani a ranar 7 ga watan Agustan shekarar 2007 fintinkau. An dai ta yin gargaɗi a mafi aksarin ciki da wajen yankin na Caribbean, waɗanda suka hada da Puerto Rico, Amurka, Haiti da kuma wani yankin Bahamas. A kuma yau Alhamis ake sa ran za a zubga ruwa kamar da bakin ƙwarya, tare da samun ambaliyar ruwa da guguwa mai ƙarfin gaske a yankin Virgin Island da Puerto Rico. A yau Alhamis ake sa ran dawo da buga wasanni a gasar ƙwallon kwando ta NBA a nan Amurka, mako 20 bayan da aka dakatar da gasar sanadiyar cutar COVID-19 da ta ɓarke. Ana dai gab da kammala gasar ne sai aka dakatar da ita. Za dai a kara ne a wasanni 8 da aka tsara, timatimai 22 za su gwada kaiminsu. Daga cikinsu akwai kungiyoyin da suka riga suka yi nasarar shiga zagaye na gaba, yayin da wasu ko ke kokarin tsallakawa zuwa zagayen. Za dai a ci gaba da buga gasar ƙwallon kwandon ta NBA ne a filayen wasanni uku da ke farfajiyar wasanni ta Disney a birnin Orlando da ke jihar Florida, inda 'yan wasa da kwace-kwace suka kwashe makonni da dama a killace.
Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya, jihar Borno na ɗaya daga cikin wuraren da 'yan bindiga suka fi addaba. A jiya ma rahotanni suka bayyana cewa an kai wa gwamnan jihar Farfesa Umaru Babagana Zulum wani hari. Gwamnan ya bayyana wa wakilinmu cewa a ganinsa ya kamata a fito da wani sabon salon yaƙi da 'yan bindiga a yankin. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
The issue is not about lack of equipment. It's not about lack of personnel. I think that's inner personnel. And what has happened in Baga yesterday is a complete sabotage. People should not blame the president. You know, even the brother to some certain extent. But the issue of command and control structure has to be looked into.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum kenan ke bayyana shakkunsa game da harin da aka kai masa a jiya a garin Baga lokacin da yaje ganewa idanunsa irin halin da garin Bagan ke ciki. Yace ya kamata mu sake duba wannan matsalar don wannan mutum ba na rashin kayan aiki bane, ba kuma na rashin ma'aikata bane. Ina ganin akwai isassun ma'aikata. Abin da ya faru a garin Bagajiya zagun ƙasa ne kawai tsagwaranta, don haka kar mutane su kalubalanci shugaban ƙasa ko kuma buratai. Amma ya kamata a sake duba yadda ake bada umarni wajen gudanar da wannan aikin. Gwamnati ya ce wannan hari dai ba zai sashi a karaya ba, amma dai yana kokonto game da wannan hari da aka kai masa. Har ma ya ƙarin bayani cikin harshen Hausa game da wannan harin da aka kai masa kamar haka.
Jiya mun zo nan garin Kukawa Baga kwana uku da ya shige, mutane sun kai kamar 1,500 ranan gari. Alal hakika mun ba abinci ma mutane ya kai 80,000, sauran yaran su ne. Ba yadda za a yi gwamnati ko wani NGOs ko mutane agaji su zo su ba da abinci ma mutane 500. Abin da muke so ba wani abu bane mutane su koma garinsu, musamman Baga. Chadi, mutane da suna noma a Chadi sun kai kamar 10,000,000, amma yau ba kowa a cikin Baga. Baga sojoji sun kai 200,000 shekara ɗaya, suna mil four da cikin Baga kilomita hudu ne, ba su karbi wannan garin ba. Ja mun je ka gani abin da ya faru. Sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma, don saboda haka wannan ba abin yarda bane. Ba abin da za a ce gashi wani kasa ya yi laifi ba, ko ma buratai ba zan ce ya yi wani abu ba, amma dole
dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa a ga musu shiga garin nan, amma a ƙarshe dole ne mu tabbatar in wannan abun ba zai yiwu ba, mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu, mutane 2,300 mu shiga da police na wanda mu je mu dauki baga. Ban san amfanin soja nan ba, soja 2,200 suna baga across soja 1,700 banda officer amil 4 soja 450 amunguno soja 900 tukuna wani ce mun ba soja akwai sojoji. Abin dole ne a duba me yasa wannan abu, amma fa an ba mu yi wani abu ba. Mutanen Borno su tashi saya, mutanen Arewa su tashi saya, in aka ce ana jin tsoro fa wannan abin ba zai kare ba. Dole ne mu tashi mu sayar mu gan cewa mutanen nan sun koma sun fara noma. In ba haka ba wayannan mutanen na yara mu duk za su shiga Boko Haram, yara 2,400 sun shiga Boko Haram, me zai faru
bayan wannan hari da aka yi na garin Bagande? Ko a jiya ma sai da aka sake kai wani harin kan wasu daga cikin tawagar gwamnan da ake kira Advance Party kan ɗaya daga cikin abokan gwamnan da ake kira Injiniya Bakin Zare, kuwa da shi ma Allah ya tsirar da shi. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Borno game da wannan batu, wanda mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Yakubu Muhammad ya ce suna sani a kai, ko da shike ba su da cikakken rahotanni a kai, amma a iya rahotannin da suka samu a yanzu hakan babu mutumin da aka kashe, kuma suna nan suna cikin da karɓar rahotanni a kai.
The governor and any other persons in the entourage are safe.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Dangane da sallar Idi kuwa wacce za a yi a gobe Juma'a, wakilin mu na Niger Haruna Mamman Bako ya tattauna da wasu masu siyar da raguna a kasuwa domin jin yadda cinikin bana ya kasance.
Sai yanzu take ciki sai a hankali, dan dole ka ja wadannan tsada tsada sai ka zo kasuwa ka gani tunda abin gashi nan kuka ne akwai gabaki a ce tsada bisashen babu ciniki. Sai ka zo tambayar din bisa a ce maka nawa kace kaza, sai ga mutun ya gaba sai kai ba, saboda hanyoyin ga namu da aruhe yanzu ba karshen ta ne daga tallala ta yanzu har mu da Najeriya suka so bisa sunan wannan ga kira ga babu Najeriya suka ta dauka nan ga akwai bisa insha Allah sai sallama ta buru mu da bisa iro da halin bisa yake yanzu, tunda yanzu na abin da ga nan ga yanzu na kasuwa ta so mu shiga ko yi ba ai ba cikin kashi biyar kashi guda bishu kashi guda na wataki to gaskiya dai bana farashin da muke gani akwai sauki ba kuma irin na bara ba, dan gaskiya bara war haka don ragon da ka sai na jikka 70 din za kuma so irin shi kai dan sana'a sai ka so jikka 72 ko 77 din duk ka sai da ragon na jikka 100 ka koma sayin irin shi sai ka so 110 ko 120 ga bara. To amma har gaba na har zo dai dan kalam na muke tunda rana ya to ina ganin ban ce na sai da rago goma wurin gaba, saboda har da rashin ciniki mai jikka 50 yana samun rago, mai 42 yana samun rago don shi, daga nan har zuwa jikka 200
a asuman manu na masalata farashin dai raguna ga sunan dai yau an shanya suka akwai rago kuma akwai tunkiya, to takon masayan dai yanzu muna nan muna kallon su amma suna nan suna dan tattaya da sun ga dama, to amma abin halu dai ba musayan da dosa ba tunda dai rana ba ta rage ta yi ba abin yanzu na an kaso ma
su ma wasu da suka zo sayan bisashen a kasuwar ta birnin Kwanni sun yi ne karin bayani game da halin da cinikayyar bisashen saye da sayarwa take ciki a wannan shekara.
Dana Hassan, to gaskiya yanayin dai bana sai dai a ce an gode ma Allah saboda irin cinikirin nan a ce sallah ce karun baya da take yi, ita dai sallah ta bana gaskiya ba ta yin shi saboda ka san an samu waya da an kasha babu irin wayannan kuɗi, tun da yanzu aka sani wanda ka sayar da ragon jaka 100 shi yanki yanzu sai ka iske ya sai na 60 ko na 50 ya kuma tun da lalurar da duniya ba dai sai ya bayanin ta ba irin war take bana, so ga su dabi na sai jaka 100 da jaka 200 shi kuma cinin albarka.
To ga sunan dai wata duk dai ta kware tana da gurgurdan hali yar za a sayar ta da kamata da kima kuɗin ta.
To madalla har yanzu dai kan hada-hadar sallah, yanzu ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton sa na musamman.
A yau Alhamis ne ma aka yi hawan Arafa, ɗaya daga cikin rukunan aikin Hajji, wanda kuma a gobe Juma'a al'ummar musulmi a faɗin duniya za su gudanar da hidimar babban sallah wato sallar laya, inda akan yanka raguna, tumaki, awaki, shanu da kuma raƙuma a matsayin hadaya. To sai dai kuma ba kamar shekarun baya ba, a bana sallar laya har na mako zuwa ne a wani mawuyacin hali na annobar cutar coronavirus da kuma rashin kuɗi a hannun jama'a, yayin da ko a bangare guda masu sai da dabbobin ke mako kawo na rashin samun ciniki. To wai koya kasuwar raguna suke a bana? Alhaji Muhammad Yelo da ke ma zama sarkin tikin Jimeta cewa ya yi.
Sunana Alhaji Muhammad Yelo, sarkin tikin Jimeta, Yola North Local Government, Adamawa State. To alal hakika za mu ce alhamdulillah, godiya da yabo ya tabbata ga Ubangiji talakai. And ainihin yanayin yadda ake ciki a halin yanzu kasuwa dai za mu ce ba ciniki, saboda yanayin hali da ake ciki a yanzu wanda kusan za mu ce ni a shekara ta kusan 60 a yanzu zan ce 40 da wani abu ina kasuwa, amma ni ban taba ganin lokacin da za a ce abinci yayi tsada, dabba ta yi tsada ba, wallahi sai wannan kawai.
Shi ko Ahmad wani mai gidanci da yazo sayar ragullaya, ya kuma bai ne da ya samu kasuwar.
Sana Ahmad yana zo sayar ragullaya. Gaskiya dai a yanzu kam ba su yi tsada kamar zuwa yanzu, dai kam ba su da kuɗi sosai kamar wancan karon da aka yi.
Kamar farashin raguna, kusan haka lamarin yake a bangaren kayan abinci. Hamisu Dahiru sana'ar kayan gwari yake yi, ya ko bai ne dalilan tashin goron zaben a yanzu.
Sunana Hamisu Dahiru, kuma ni ina disfili a wannan kasuwa na gwari mai albarka. To alhamdulillahi, shi farashi gaba daya a wannan shekara sai dai mu yi wa Allah godiya, sakamakon aka duba yanayi da ake ciki komai ya zama wani iri. Saboda haka mu kan kayan mu daman kaya ne wanda aka sani akwai lokacin da yake da arha, akwai lokacin da yake hawa. To a wannan shekara gaskiya an yi rashin sa'a, kayan zai hau sakamakon mu bamu da shi, sai mun je wata kasa mun kawo. Kamar tumatir nan muna kawo shi daga Benue ne, kamar albasa ana kawo ta daga Gaidan Yobe State, kamar abin da ya shafi tattasai muna kawo shi daga gefen Katsina ne. To dole ne kuma yanayin yau kowa ya riga ya san yadda halin da ake ciki, gaskiya dole ne kayan zai yi tsada. A yanzu kan kayan zai yi tsada, amma duk da haka dan kasa ya fara zuwa, muna ganin zuwa bayan sallah kuma zai yi sauki insha Allah.
To sai dai ko wannan magidancin ya bukaci 'yan kasuwa ne da su masu tausaya gani irin halin da ake cikin.
Sunana Yusuf Abubakar, na zo sayan kayan miya ne a bisa ga mabukaci, bisa ga lokacin sallah ya kawo kai magidanci zai kokari ya samu abun da zai kai wa iyalinsa da sauran yan uwa. To a baya dai farashin gaskiya bai kai yanzu ba, a da dai muna sayan mudu ne 700, garamin mudu muna sayan shi 350, irin kamar tattase na mudu kenan. To bisa ga a yanzu kuma ana sayan naira 900 mudu, a wani wuri ma ka same shi a 1,000. To kaman bisa ga kwandon albasa wannan da muna sayan sa naira 800 zuwa 1,000, amma da kai 1,500. To irin dan garamin kashi nan da ana dan samun sa bisa ga sauki 250, amma shi yanzu 500. To masu yan kasuwa su sai da ka dai su yi hakuri dai su dan rage mutane bisa ga yanayin da ake tafiya, bisa ga gwamnati ma tunda ita ma bata yi mutane daidai abin da ya dace ba, su makamata su kuma su dan sassausa a samu afuwa. Kana gani ko sallah ya kawo kai a ce za a dawo labai da amfani, shawara nake bara addini ce ma ana bukatar mutum ya do bukatar sa dan sassauci.
A lokutan baya aka yi tanadi na musamman ga waɗanda ke cikin mawuyacin hali, musamman 'yan gudun hijira, domin su ma a yi shagalin da su. Wannan ko ita ce tambayar da ne wa Mr. Midala Iliya Anuhu, jami'in hukumar NEMA wanda ita ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira a Jihar Adamawa da Taraba.
A shirin da muke shirin kamar yadda muke ba su abinci normal na every month da ke bar, in Allah ya yarda ma next week za a kai musu abinci, don ai approving abincin da za a kai musu.
Akwai wata maganin saniya kamun ko a yanka kamar yadda ake idan sallah zo ko kismet.
To wancan ba sani ba tukuna. Wancan ba sani ba tukuna.
Abin koya da niyya.
Eh to, wata rana. Wata rana ba wai sai gwamnati ba, ta ranko? Akwai stakeholders. Wanda tun dama kamar group haka, kamar Muslim Council da su wayan Christian Kan. Wata rana suna donating kayayyaki haka in festive ya zo. To muna jira in sun donating mana wannan abun za mu kai musu.
Kamar dai sallan azumi a wannan karon ma tuni gwamnatocin wasu jihohi suka ma sake batun hawa da kuma gaisuwar sallan da kan kai fadar gwamnati a matsayin matakin kan daga rikin na magance haduwar annobar cutar coronavirus, wato cutar da yanzu ma ta tsaida komai a duniya. To wai kuma akwai shirin da hukumomin tsaro ke yi game da kare rayuka da kuma duki a lokutan bukukuwan sallan? DSP Suleiman Yahanguroje, kakakero na 'yan sandan jihar Adamawa, ya ko bayani irin matakan da aka dauka.
Ibrahim Abdulaziz, rundunar yan sanda na jihar Adama, suna taya al'umman musulmai na fadin duniya gaba daya game da murnan bikin sallah da kuma fata a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Na biyu, ina tabbatar ma al'umman cewa rundunar yan sanda na jihar Adama mun riga mun shirya tsab domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana. Har ila yau muna kira ga al'umma da kar su manta cewa dokokin da gwamnatin tarayya da suka yi nan kuma idan lokacin da mutane suke bukukuwa kar su manta su yi kokari su biyayya ga wannan doka sakamakon a samu dai a guji wannan annoba da ta taso. Sannan kuma ina kira ga al'umma har ila yau su ci gaba da ba rundunar yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin kai idan har akwai abin da suka ga ya yunkuro zai yi barazana ga rayuwarsu to su gaggauta faɗakar mana domin mun riga mun tura jami'an tsaron mu kusa da al'umma domin su gaggauta ɗauka musu matakan da ya dace.
Koma da menene fata ko shine Allah ya sa ma a gudanar da bukukuwan cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni daga wannan gidan rediyo na muryar Amurka. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Bayan haka za mu kai ku can kasar Holland. Za ku ji cewa tsofin kwacocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles guda biyu, wato Clemens Westerhoek da kuma Johannes Bompere, sun sa zari'a tsakaninsu a gaban wata kotu dangane da zargin almundana kan batun yin ujuro ko kuma abin da ake kira da sunan match fixing a lokacin kwallon duniya a shekara ta 1944 da ake lakabi da suna Nigeria USA 94 World Cup campaign. Shi dai Westerhoek yana karan Bompere ne bisa zargin bata masa suna, inda ya bukaci kotun Red Bank da ke Netherlands da ta tambayi tsohon mataimakinsa wato Bompere da ya wanke shi kan batun zargin da ya yi masa na saida wasan Najeriya da kasar Italiya kan kuɗi dalar Amurka 100,000. Idan za a yi tunawa, wani lokaci a watan Afrilun shekara ta 2020 an yayata a kafofin labarai a Najeriya hirar da aka yi da shi Bamfere a gidan wata rediyo da ake kira Sport Radio Brill FM. Aka rawaito cewa tsohon mai gidansa kuma abokin aikinsa wato Clemens Osterhoff ya sai da kwallo na rukunin da kasar Najeriya ke ciki, inda aka tashi a wasan Najeriya na da kwallo daya, ita kuma kasar Italiya tana da kwallaye biyu a ragan Najeriya. Osterhoff ya kafe kai da fata cewa babu gaskiya a batun Bonfire na zargin saida wasan kwallon kafar. Halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce babu wani zaben shugabannin kwamitin kungiyar kwallon kafa na jihar Anambra. Chairman din chairmomi na kungiyar kwallon kafa Alhaji Ibrahim Gusau ya shaida hakan cewa musu aminta da abin da ya faru a ranar 27 ga watan Yulin wannan shekara ba, saboda haka hukumar NFF ba za ta amince ba, don har yanzu haramci kan harkokin wasanni na nan da randam. Alhaji Ibrahim Gusau, wanda shi wakili ne a kwamitin manyan jami'an hukumar NFF, gwamnati da NFF ba za su taba kasancewa tare da wannan batun zabe ba. Bugu da ƙari, kwamitin COVID-19 na jihar Anambra ya fito karara ya ce kada gudanar da wannan taro na zabe. A halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Pinnick ya ce yin hayar kwararren koci ma kungiyar kwallon kafa na mata wato Super Falcons na daga cikin muhimmin abinda hukumar ta sa gaba. Za a iya tunawa dai kocin kungiyar kwallon kafan matan Thomas Danibe ya jingine aikin kocin club din ne a sabili da kasa cimma matsaya da daidaita bambance-bambance da hukumar NFF. Musa Pinnick ta kafar sadarwa a Instagram ya ce hukumar NFF tana aiki babu kasala domin samu nagartaccen koci wa zakarin kungiyar kwallon kafa na mata ta nahiyar Afirka, wato Super Falcons. Da wannan ne kuma nake taya dukkan masu sauraro ranar bikin sallah babba wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu. Abdulwahab Muhammad, muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni.
Cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa a sassan nahiyar Afirka, kuma karancin kayayyakin gwaje-gwaje na daƙile yunkurin da ma'aikatan lafiya ke yi a yaƙi da annobar, a cewar IRC, wata ƙungiya ta ƙasa da ƙasa da ke gudanar da ayyukan jin ƙai. Ƙungiyar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a nahiyar ya ninka abin da aka gani a watan Yuli, inda cikin wata biyun da suka gabata adadin ya karu da kashi 500. A cewar ƙungiyar ta IRC mai zaman kanta, dukkan kasashen da take gudanar da ayyukanta a nahiyar ta Afirka, babu wacce ta gwada mutum 8,000 cikin kowane rukunin mutum miliyan 1, kuma adadin ya yi hannun riga da gwajin da ake yi a Burtaniya, inda akan samu damar gwada mutum sama da 200,000 cikin kowane rukunin mutum miliyan 1. Kungiyar ta kara da cewa bisa la'akari da waɗannan bayanai na karancin gwajin masu cutar, akwai yiwuwar asalin adadin mutanen da suka kamu da ita ya haura wanda rahotanni ke nunawa. Adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya haura miliyan 17, yayin da yawan waɗanda suka kwanta dama ya dushi 670,000, kuma har ila yau Amurka ce kan gaba a yawan mace-mace sanadiyar cutar da waɗanda suka rabu da ita, yayin da take da sama da mutum miliyan 4,400 da aka tabbatar suna dauke da cutar. A jela raba adadin waɗanda suka mutu a Amurka ya haura 150,000. Jihohi irin su California, Florida, Texas kan fitar da sabbin alƙaluma da suka ɗara waɗanda suke sanarwa a duk mako ko kuma a kowane yini. A jiya Laraba kaɗai, jihar California ta sanar da mutuwar mutum 197, kamar yadda alƙaluman cibiyar kiwon lafiyar jihar ta fitar, adadin da ya haura 159 da jihar ta gani a makon da ya gabata. Ita kuwa jihar Florida ta rawaito mutuwar mutum 216, yayin da Texas ta sanar da mutuwar mutum 313.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya. Sai kuma an jima da Asuba, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalu wanda ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishanu nake cewa a kwana lafiya.